Sharipi.
Celebi.
Celebova. Everybody come to celebrate. Mazada Matami Corporato. Wasama Kazono be fighto. Jiggy Leda Sunan Shikaito. Kidan Leg Sunan Shilawada. Lawada. Lawada. Waka de suna itama lawada lawada kidannan sunan shi lawada 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 waka de suna itama lawada lawada masara ina noma hatuka mintu inolo kona inya kama anan ne na san zan ciyo na ma kai ne ma kai da duma nan ne da yanzu ka sahimma in kun ga nai hamma murci ya sani cikin tsama sai ka shawiya sai ka juriya aboki sannan za ka yi dariya zo ga gaskiya an yi walƙiya daɗi na zo ma bayan an shawiya everybody come to celebrate Zada Matami Corporato Wasama Kazono be fighto Jiggy Leda Sunan Shikaito Kidan Leg Sunan Shilawada Lawada Lawada Waka de Suna Itama Lawada Lawada Kidan Leg Sunan Shilawada Lawada 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 Waka de suna itama Lawada, lawada Ga alji huna Akwai rapu na rafas Ya embon kuna Suni sara kuna ngenzu Ga alji huna singi dede Nishadi na keji nidei Barigima, bapitina Kuwa de kuwa ya zauna adede Everybody come to celebrate Mazada Matami Corporato Wasama Kazono be fighto No be fighto Jiggy Leda Sunan Shikaito Kidannan Sunan Shilawada Lawada, lawada Waka de suna itama Lawada, lawada Kidannan sunan shi lawada Lawada, lawada, lawada Waka de suna itama Lawada, lawada Kidannan sunan shi lawada Lawada, 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 lawada Waka de suna itama Lawada, lawada I'm Sharipi
Celeb Bobo on the beat
Big Smoke Stop